Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya NFF ta cimma daidaito da ɗan ƙasar Portugal Jose Peseiro domin kasancewa sabon mai horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles. Tsohon kocin na ƙungiyoyin FC Porto da Sporting Lisbon zai rattaba hannu ne kan kwantiragin shekara ɗaya da Najeriya, wanda za a iya tsawaitawa bisa la'akari da ƙwazon aikinsa. Wasu rahotanni sun bayyana cewa hukumar ta NFF ta amince kan gajeruwar kwantiragi ne sakamakon takaddamar shari'ar biyan kuɗaɗe da yanzu haka suke ciki da tsohon kocin ƙasar Ghana Toro, wanda hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta umarci NFF ɗin da ta biya shi kuɗi dala Amurka 380,000 saboda saba ƙa'idodin kwantiragi. Peseiro mai shekaru 62 da haihuwa ya yi murabus daga horar da 'yan wasan ƙasar Venezuela a watan Agustan da ya gabata sakamakon matsalar rashin biyansa albashi da haƙoƙinsa. A can baya kaɗan a watan Fabrairu sai da Najeriya ta ba da sanarwar ɗaukar shi aikin horar da 'yan wasan ƙasar, amma kuma daga baya lamarin ya wargaje saboda kasa cimma daidaito a tsakaninsu. A Ingila kuma sabon mai horar da 'yan wasan Manchester United da zai soma aiki Erik ten Hag ya bayyana yadda ƙungiyar ta kasa samun gurbin fafa ta gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa da cewa lamari ne maras daɗi. Ten Hag ya ajiye aikinsa na horar da 'yan wasan ƙungiyar Ajax tun kafin kwantiragin sai ya ƙare domin komawa United. Yanzu haka kuma United ɗin na matsayin ta shida a teburin gasar Premier tare da maki 58, yayin da ya rage mata wasa ɗaya ta gasar ta bana da za ta fafata da Crystal Palace, wannan ne sakamako mafi muni da ƙungiyar ta samu a gasar ta Premier a tarihi. Kasancewar ta sami nasara ne a wasanni 16 kacal daga cikin wasanni 37 da ta buga, lamarin da bai yi wa Ten Hag daɗi ba. A ɗaya ɓangaren kuma mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Liverpool Jurgen Klopp ya saki karin yiwuwar lashe gasar Premier ta bana, duk kuwa da cewa jagororin gasar wato Manchester City sun barar da maki a yayin da suka yi kunnen doki da West Ham a jiya Lahadi. Kunnen dokin da yana nufin bambancin maki 4 tsakanin City ɗin da Liverpool wadda ke da bashin wasa ɗaya kafin wasar ƙarshe ta gasar, yayin da kuma za a iya tantance zakara ne kaɗai a ranar ƙarshe ta gasar ta Premier. Kuma dai me ya faru, Manchester City na buƙatar yin galaba kan Aston Villa domin lashe gasar ta bana. Shahararren ɗan wasan ƙasar Uruguay Luis Suarez ya yi bankwana da ƙungiyarsa ta taka leda Atletico Madrid a yayin da yake kan hanyarsa ta barin ƙungiyar a wannan bazara. Suarez mai shekaru 35 ya koma Atletico ɗin ne daga Barcelona shekaru 2 da suka gabata, bayan da mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ta Barcelona ya nemi ya bar ƙungiyar. Atletico ɗin ta ba da sanarwar tafiyar ɗan wasan kafin soma wasan da ta buga da Sevilla a jiya Lahadi, inda kuma Suarez ya sami kyakkyawar karramawa da jinjina daga masoyan ƙungiyar musamman a ƙarshen wasan. Duk da yake dai ba a kai ga bayyana ƙungiyar da Suarez zai koma ba, wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar komawarsa tsohuwar ƙungiyarsa ta Barcelona. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.